lai lai la la gausu gausu barhamu lai lai la la u gausal wala bai saka lai lai la la gausal wala bai saka
lai lai
kazantan nan ba
ayyaya
da wasu wara abu isa haka gagausi wa ke batu ne shiru ba she bai zamo cikar zance ba karzan jiwa
la 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 wara abu isa haka
yoko aya ya hado da shi yayi malam bako ba za ga na gari ba
la 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 wara abu isa haka
gazarki ya fito cikin bada sasarewa ba ki musa ba
la 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 musa la wara abu isa haka
nan san she wa arziki ne wanda ya kirje kai ba zai dace ba bazai tare iska ba
la 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 wara abu isa haka
ee ko aya bi ka bai da dai ka badan yin kari bazai ma komai ba
Lai lai
lai lai,
la
wasa
wara abu isa haka.
Wane kuma kiyamura kubanzuruwa sabko baza sales kawa
laila
illa la tawsal wala abu isa hakan i alfar margini isa ga ga yayi ruko da kai bai kai ba Taylor will help you. ban yi wa shirin san wasa ba. Sawa. alwara abu isaka.